Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jahuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio BOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a gare kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe a sashen hausa.com ko kuma BOAHausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau Litini 20 ga watan Janairu Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tsile da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya kotun koli ta tabbatar wa gwamnatin jihar Bauchi kujerarsa sannan za a ji cewa hukumar kare haƙƙin dan adam ta yi kira ga gwamnatin Niger da a kafa wato kwamitin binciken kashi sojoji 89 ana wato a ci gaba da jin tsokacin da tsofi da kuma da dadun ma'aikatan muryar Amurka ke tayi a jajibirin ranar bikin cika shekaru 41 daga kafa sashen wato gobe za a ji wasu daga cikin da dadun ma'aikatan sashen wanda dan haka ne ma ba za mu iya kawo muku shirin wasanni a takaice ba yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda Amurka kan wato muryar Amurka kan amfani jama'a kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa BCPLB 2655 yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya
sai jama'a barkanku da warhaka ga labaran ƴan takarar da ke neman tikitin jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasa da za a yi a wannan shekara a nan Amurka sun girmama Martin Luther King Jr. a wani taro da aka yi a majami'ar Baptist inda suka hada hannayensu tare da shugabanni masu fafutukar tabbatar da ƴanci suka yi kuma tattaki da ya tattaro dubun dubatar mutane a taro da aka yi a majami'ar Zion Baptist gabanin tattakin Senator Bernie Sanders da Elizabeth Warren sun gaisa a karan farko tun bayan zazzafar muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan a tsakanin ƴan takara na Democrat masu tattakin sun yi maci har zuwa gidan gwamnati a jihar South Carolina yayin da aka kunna fitaccen jawabin nan na I have a dream a last speaker a lokacin tattakin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da Amy Klobuchar su ma sun halarci tattakin dubban masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga ciki har da membobin kungiyar da ke dauke da makamai sun yi gangami a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka sun gudanar da gangamin ne a birnin Richmond headquarter jihar ta Virginia domin nuna adawar su kan wani kuduri da ke so ya dingin da sabbin sharruɗa mallakar bindiga. Rahotanni sun ce an ƙara baza jami'an tsaro a birnin na Richmond wanda hukumomi suka ayyana dokar ta ɓaci har zuwa gobe Talata. Gwamnan jihar Ralph Northam ne ya ayyana dokar a ranar Laraba da ta gabata wacce ta haramta ɗaukar makami a dandalin Capitol da aka yi gangamin. Sai dai an ga wasu ɗauke da makamai a gefen dandalin. Sannan daga cikin waɗanda suka halarci gangamin ma suna ɗauke da bindigogi a yau Litinin da suka yi wannan gangami. Kuna sauraron labarun nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Kamaru ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan wata ganawa da aka yi tsakanin babban jami'in diplomasiya Amurka a Afirka TB Nagy da shugaban ƴan adawa Maurice Kamto wanda ke ikirarin cewa shi ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Oktoba ta shekara ta 2018 jami'in diplomasiya na Amurka ya kuma yi wata hira inda ya zargi jami'an ƙasar ta Kamaru da gazawa wajen shawo kan rikicin ƴan aware da ake yi da ya yi sanadiyar mutuwar mutum 300,000 a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi.
What the people in the Southwest and the Northwest want more than anything else is decentralization.
Ya ce babu abin da al'ummar yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci suka fi so wanda ya wuce a rarraba ragamar tafiyar da mulkin ƙasar. sai dai a wani martani da ya mayar. Kakakin jam'iyyar PDM mai mulki a kasar ta Kamaru, Anas Ateba, ya ce Tibi Nagi ba shi da hurumin fada wa Kamaru abin da za ta yi.
Nous souhaitons chaque jour que les États-Unis ne soient respectent.
Ya ce ya kamata Amurka ta girmama yancin gashin kan Kamaru, ta kuma fahimci cewa sun samar wa yankin da ake amfani da harshen Ingilishi mukami na musamman.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, hukumar kare yancin dan adam CNDH ta yi kira ga gwamnatin jamhuriyar Niger da ta kafa kwamitin bincike na kasa da kasa don jin musababin kashe sojojin Niger 89 da yan ta'adda suka yi kwanan nan. Alhalin kuwa an girke sojojin kasashen waje a kasar da zumar tallafa musu. Kan haka ne wakilin muryar Amurka a Yamai Sula Barma ya zanta da kwamishinan hukumar ta CNDH Asumana Musa, wanda Suleiman ya tambaye shi kamar haka.
Kun buƙaci a gudanar da bincike a game da wannan al'amari. Shin a zahiri me ne dalilin da yasa kuke ganin yanzu an kai matsayin da ya kamata a so mu gudanar da bincike akan irin harharen da Niger ke fuskanta?
Eto abunda ba mu gane ba a ce yau duka sojoji na kasashen waje, kasa iri-iri, in ka dauka Faransa, Alman, Amurka, duk akwai sojojin su nan a cikin kasar mu, kuma waɗanda suka ce sun zo ne domin su dafa mu mu yi yaki da wannan ta'addancin, kuma a ce ana zo ana yi mana banda haka nan. Ba mu gano wannan abun ba, shine muka ce to a bancaka watakila zaman su nan a cikin kasar mu akwai dai abun da suke nufi mai kan ba kamar yadda suka nuna ba na cewa sun zo na su kama mu mu yi yaki da wannan yan ta'adda.
Wato kamar akwai shakku dangane da hulɗar da su waɗannan ƙasashe suke cewa suna da ita da ƙasar Nijar a wannan fanni.
Dole ne mu yi shakku domin a can da da babu su waɗannan sojoji na ƙasashen waje. Ai ƙasar mu mun san mun yi yaki da rebellion, kuma babu wanda ya taimaka mu, babu wata ƙasar da ta taimaka mu.
Na ku tunani wane ne ya kamata ya gudanar da bincike?
In aka ce in son samu ne, mu mahira son shi zama na wannan commission din ta kasance ma akwai mutane na kasashen waje a cikinta. Komiti mai zaman kai ne wanda zai zo ya bincika ya gano menene miskilar, ina ne matsalar take.
Kakakin gwamnatin Niger minista Abdulrahman Zakariya da na tuntuɓa don jin matsayin gwamnati akan wannan bukata ta gudanar da binciken kashe-kashen sojoji akan iyakar Niger da Mali bai ɗaga wayarsa ba, yayin da ɗan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Idrisa Maidaji ya ce ba zai ce komai akan wannan lamari ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tage da Suleiman, ɗazun nan kotun koli a Najeriya ta tabbatar wa gwamnan jihar Bauchi Alhaji Abdulkadir Balaraba koko Bala ƙauren Bauchi kujerarsa. Abdulruhan Muhammad Gareka.
Tun da farko kuwa kotun sauraron karar zaɓe a Bauchi da kuma kotun ɗaukaka ƙara da ke garin Jos sun tabbatar da nasarar jami'ar PDP, wanda daga bisani jami'ar APC da kuma tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar suka garzaya babbar kotun koli domin neman a soke zaɓen a basu. A dangane da wannan nasarar da jami'ar PDP ɗin ta samu, na tuntuɓi kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jihar Bauchi domin ƙarin bayani. Bayyana mini rashin jin daɗinsa dangane da sakamakon da kotun kolin ta bayar.
To ni mai suna Shayu Lawan a matsayin ran APC gaskiya wannan shari'an da kotun koli ta yi gaskiya mu bai mana dadi ba har ga Allah mu dai kawai an mana abin da aka ga dama ne kawai a cikin wannan yanayi wannan shari'a da aka yi
dama wannan kotun aka ce daga ita sai Allah ya saki nan zaka ce Allah ya sa dole ne kawai mu ce Allah ya saki kawai kuma zauna ce a kotun sun tofa albarkacin bakin su kan wannan batu
sunana Austin Chinzu mazaunin Bauchi murna muke duka mu a jihar Bauchi
sunana Aisha Musa to mun gode wa Allah subhanahu wataala saboda dama shi muka fito muka zaba kuma an yi ta yi kuma har yi war haka an zo kotun kolo kuma Allah ya kara bashi
sunana Ibrahim Usman mine dan malikin Algalil to muna godiya wa Allah kware da gaske da wannan nasara da Allah ya ba mu
to gaida Abdul Wahab Muhammad da wannan rahoton daga Bauchi to kamar yadda aka ji gobe ake bikin cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka don haka a ci gaba da kawo muku hira da kuma tsokacin tsofi da kuma dadaddun ma'aikatan wannan sashen zamu yada zango a Abuja inda zamu ji ta bakin Madina Dauda wato inda muka fara tambayar ta lokacin da ta fara aiki da wannan sashi na muryar Amurka sai ta ce
na fara aiki a sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 22 da suka wuce kuma na ji dadin samun damar yin aiki a sashen Hausa na muryar Amurka menene abin da zan fitinawa a yawan shekarun nan da ne ina aiki a muryar Amurka ba wani abu da zai ja hankali na fiye da batun yanayin gudanar da aiki shekaru 22 din nan da suka wuce wato a takaice 1998 kenan ba mu da irin na'urorin da muke da su yanzu na yin aiki a cassette ne kake hiran nan kuma ba za ka iya tsayawa ka gyara ba a wannan na'urar ta yanzu idan ka dauki muryata tana iya zuwa a yanki na farko sannan in zan dauki muryar ka sai ta zo a yanki na biyu saboda haka kaga ayyuka sun sauka yanzu kware kware da gaske to kamun wata tambaya kuma menene fata ta ga sashen Hausa na muryar Amurka to magana ta gaskiya fata ta ga masu sauraro muna musu godiya da farin farko kenan da kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kulliyomin mu kuma abinda muka gani shi muke fadi ina jin dadin wannan ina fatan ubangiji Allah ya sa wannan zumunci dake tsakanin mu ya dore ku ci gaba da sauraron sashin Hausa na muryar Amurka mu kuma ba za mu ba ku kunya ba to Malam Ibrahim sai kuma tambayar ka ta hudu kenan yaya nake kallon sauye-sauyen da yanzu za a fara yi a sashin Hausa na muryar Amurka gidan radio muryar Amurka ita ce gidan radio daya a duniya da ake saurare kafin a saurari wasu gidajen rediyoyin labari sai ya fito daga gare mu sannan ake jin na wasu to a ƙarƙashin ƙwararrun shugabanni waɗanda suka dade suna aikin sun goge sun ƙware sun kuma iya aikin kuma ba yadda za a yi ma ka kwatanta ayyukan sashin Hausa na muryar Amurka da na wani gidan rediyo babu ba irinta ita ce ɗaya tilo a duniya idan aka ce muryar Amurka to an gama in kana maganan ƙwararrun masu gabatarwa ne kana maganan ƙwararrun editoci kana maganan ƙwararrun shugabanni da ake da su a gidan radio muryar Amurka balle ma kuma hasali yanzu da aka miƙa sashen Hausa na muryar Amurka a hannun ƙwararre Aliyu Mustapha Sokoto wanda duk rayuwarsa ba abin da ya sani sai aikin radio gabade muryar Amurka
gaida Madina Dauda to daga Abuja kuma bari mu kada Kaduna mu je ta bakin Sani Malumfashi wanda yace
wato gaskiya an dauke ni ne a ranar 26 ga watan Satumba shekara ta 2006 kuma na fara ne a watan Oktoba 1 ga wata na wannan shekara a ofishin mu na Kano a matsayin wakili masu kawo labarai dangane da abin da ya jibanci kiwon lafiyar mata da yara kanana a ofishin mu na Kano wanda yake daga bayan wata biyu sai aka mai da ni a Abuja
To lalai masu sauraron mu Alhaji Sani Malumfashi za su so su san ko menene ya fi dadada mun rai tun lokacin da ka fara wannan aiki da sashen Hausa ganin cewa kai da daddan dan jarida ne kuma tsohon chairman din kungiyar jarida ta Najeriya.
Babban abin da ya fi dadada mun rai da muryar Amurka shine muryar Amurka jami'an suna yabawa da hazakan mutum da kuma basira da kwazo wanda idan mutum yayi shi za su yaba mai in kuma wani abin tausayi ya zo ya auku dangane da irin hatsarin da yake tattare da wannan aiki suna nuna damuwarsu da kuma ƙaunarsu to wannan yana bani sha'awa. A nan zan iya baka misali da cikin watan Nuwamba ta shekara ta 2006 da na je Abuja a lokacin da ake tsaye da ɗan takarar jam'iyyar APP a wannan mataki na shugabancin ƙasa sai aka tsaye da Muhammadu Buhari yayin da mutane suka yi dandazo can inda na zo Labour kan daidai da idan inda zai shigo ya taho yana tasowa an gama sai ne maza na bugo malami ne sai ne ga yanan sun gama kuma shi aka tsaye da ga yanan yana tahowa sai ci tutu tutu tsayanin za mu kira ka. Ana kira na sai na ɗaga sauti. Sautin nan da na ɗaga wani basira ce da Allah ya bani kuma mun taɓa hira da Malam Ali akan wannan da na je Amurka. Shi ne na yi amfani da shi na ji daɗi. Ya ce to ga yanan an tsayar da Janar Muhammadu Buhari a daidai wannan lokaci bayan da ya kada mutane masu kaza kuma ga yanan yana dabda shiga inda manyan baƙi suke zaune inda zai je ya huta kuma tare da waɗanda suka mara masa baya. Bari ma mu ji ta bakin sai ce ranka ne ya kaje aka zaɓe ka. To Malam Ali ya ji daɗin wannan. Har gobe babu wata kafar yaɗa labarai ta gida ko ta waje da ta samu wannan interview kai tsaye nan take a lokacin da ya sauko. Babu yadda za a ja mai tsaro ya riga ya ture ka inda hakar ga ka ɗaga sauti don bako ya ji ya burge to wannan da ya burge su mafarin da aka mai da ni Kano kenan sai aka bani mataimakin shugaban wannan ofishin wanda daga baya ma na zama shugaba na wannan ofishin namu har ya zuwa lokacin da aka maido da ofishin Abuja to ban manta da wannan ba.
To Alhaji Sani Malumfashi gashi kuma wannan sashin yana cika shekaru 41 da kahuwa me zaka ce?
To fata da ga sashen Hausa na muryar Amurka wanda ya cika shekara 41 da kafuwa yau ɗin nan wajen gudanar da ayyukansa na ilmantar da jama'a sanar da su abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya duka a wannan salon nan da ake faɗi duniya a tafin hannunka. To wallahi wannan su dai fatan alheri.
To daga Kaduna kuma bari mu sake komawa Abuja mu ji ta bakin Malam Nasiru Adamu Ilkaya.
Ana da matsala a aiki da sashen Hausa na muryar Amurka a shekara ta 2006. Wannan shekara ta 2006 tun daga nan nake aiki da muryar Amurka kuma sai ne shi wato tun daga nan babu wani aiki da nake dare da rana sai aikin muryar Amurka a lokacin da nake zanta wannan dake.
To Malam Nasiru Ilkaya a matsayinka na daddan dan jarida kuma daddan ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka yaushe ka game da wani abu da yafi faranta ma rai dangane da wannan aikin?
To Malam Jan suna nan da yawa sai dai ko wata kila a wuri kuma karshen nan ko na baya bayan nan wato a wannan shekara da ta gabata ta 2019 kenan a lokacin da muryar Amurka ya zama kiki ta farko cikin duka irin sa'o'i da ke kuma kafafen rediyo na kasashen duniya ta fara ba da labarin kaji da gwamnati da ake na 2019 wanda gabatar mutane sun tafiya kan za a yi wannan zaɓe ranar 16 ga watan Fabrairu wato watan Fabrairu kuma na wannan shekarar an kwanta sai muka ji labarin cewa a'a akwai kishin cewa da za a fige wannan zaɓen. In muka riga hukumar zaɓe muka samu cewa lallai akwai tattaunawa da ake yi ana fita ma ba alamun cewa akwai wani abu da yake faruwa. Muka yi hakuri muka zauna har tsawon wajajen ƙarfe huɗu na asuba. Wato ana kamar sa'a biyu a muryar Amurka ta fito kenan a shirin kamar da aka fara biyu na ƙarfe shida. Sai aka kira mu muka shiga hukumar zaɓe shugaban hukumar zaɓe na Najeriya Sarki Mahmud Yakubu ya ji abin an tsage wannan zaɓen. Da mutane su shirin yi da kanin mako daya. Sun kira da shi da Dokta Mahmud Yakubu sannan Birir Amurka ya zama ita ta fara sa wannan sanarwar ta ɗage zaben da ya shafi miliyoyin 'yan Najeriya. Wannan Amurkan ya yi daɗi ainihin da kai da muka samu muka yi wannan aiki. Inda ya ɗauki ni ban samu na ɗauko wannan labarin da watakila da labarin ya sha banban.
To lallai ba za mu yi mamakin ganin irin haka ya burge ka ba a matsayinka na Erikaya. To wannan Erikaya za ku mu so mu ji in kana da wani fatan alheri ga wannan sashi na Hausa na muryar Amurka a yayin da sashin ke cika shekaru 41 da kahuwa.
Okay, kani don dama ni inda Allah ya mai kun ce ina da sharidi dama da gurin a da muryar Amurka a lokaci wato tsohon shugaban sashin ya wuta shi Lucas. Wanda tun shekara da shekaru kafin da faɗin wannan aiki na domin da shi mun hulɗa da shi. Mun yi miran gadi da shi a lokacin da ya kawo ziyara Najeriya a marigayi Sani Abdullahi marigayin ma guda biyu ne Sani Abdullahi tafi da Shehu Yusuf Karaye.
Haka.
To tun a wannan lokaci nake ƙaunar sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma tsarin da suke bi idan suka gama ba da labari ko wani rahoto kai ga an sa wata waka da sun kama da wannan labarin da aka bayar.
Iko
ne. Kuma wani abu mai ban sha'awa wanda wannan tsarin ya yi bamban da sauran kafafen labari.
To daga Abuja kuma bari mu kaɗa Baucin Yakuba inda shi kuma Abdulwahab Muhammad ke cewa.
Hanyar da kake ni dai Abdulwahab Muhammad na fara aiki da sashen Hausa na muryar Amurka a shekara ta 2000 na aiki da sashen Hausa na muryar Amurka.
To a tsawon aiki da kai da sashen Hausa na muryar Amurka wani lokaci ne ya fi burge ka ya fi daɗaɗa ma rai a tsawon aikinka da muryar Amurka ko sashen Hausa na muryar Amurka?
A gaskiya malam Ibrahim a kan shi aiki jarida musamman ma irin wannan babban kafa ta yada labarai na duniya abu ne wanda yake akwai abubuwa na wani ta'ajibi da kuma abubuwan da yake zai sa ka ka ji lallai a farin ciki. Lokacin da dai aka tura ni a tura ni katon Yarbawa don a wanda ya ce na fara aiki tukun na.
Haka.
To a gaskiya yadda na ga ina cikin Yarbawa wanda yake ba wai Hausa ne suke ji ba. Kuma zai kasance aikin da nake yi ka ji ai gashi Amerika ne ma a tsinci ni ya zo nan na ba da rahoto kuma da harshen Hausa. Sannan sai duk isa ni na ga to lallai fa wannan aiki nawa abu ne wanda zan yi alfahari da shi. Da yake da wata suna mamaki ta yaya Amerika za ta ɗauki wani na ta turo shi cikin wuri wanda yake Yarbawa ne kuma don jin gaba da rahoto ne da Hausa.
Yuku Allah.
To wannan abu yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga abin da ya sa ni ji daɗi ta kasancewar ni ɗin ne a ce ina da wani abin da yake zan yi alkawari da shi.
Allah kam. To don haka Malam Abdulwahab ganin yadda kake farin ciki da sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma lokacin da aka tura ka ƙasar Yarbawa. Yanzu wannan sashi na Hausa na cika shekaru 41 da kahuwa, shin wani fatan alheri kake da shi ga wannan sashin?
Fatan alheri da sashin Hausa na muryar Amurka shi ne kasancewar yanzu ta yi shekara 41 ana jin ta a duniya. To kuma ai abu ne wanda yake mu kanmu ya zama to mana abin da yake alheri ne gare mu da sashen Hausa kuma muna mata fatan Allah Ubangiji wannan ɗaukaka da ka bai samu inda yin gaba-gaba-gaba gidan ƙasar Najeriya ma yana alfahari da ita.
To kafin mu bude layin mu a fara kira ana faɗin ra'ayi, bari mu fara da ra'ayoyin wasu da daga jamhuriyar Nijar.
Tijani Inuwa Malam ɗan kaka, an yi sani na anan da magaram da suna Ojo na titin bagaji. A gaskiya tun bude amfani yanzu muna cikin shekara 20 ko 21 da nake sauraron sashen Hausa na Radio Muryar Amurka, kuma nakan aika musu da wasiƙuna akai-akai a shirye-shirye daban-daban musamman shirin Abare Huce, dan gaskiya ni ba abin alfahari ba Hajiya Tamar, wallahi Muryar Amurka ta hudo musu na Muryar Amurka, duk wanda ya san Ojo titin bagaji a Muryar Amurka ya san shi. Gaskiya ni Muryar Amurka ni da ita gaskiya ya san barka. Muryar Amurka sashen Hausa kawai makaranta ce, inda mutum ya tsaya saurare su wallahi ya karu.
Siraji Alhaji Hallaru Bilash Artizana Falani Zandar, ni dai duka shirye-shiryen da suke na karu sosai a bisa shirye-shiryen da ake yi, amma ina da ɗan ƙarin shawara bisa kan wannan na ra'ayin masu saurare. Mu nan 'yan Nijar gaskiya kaman ka ji mutum ɗaya na Nijar ya yi na waje da yawa sun yi, amma matsalar mu ce muna son a samu dai da Allah ɗan sawwaka mu ma mu rika ba da ra'ayinmu, kuma da akwai shirin lahiya wajen wannan gaskiya ƙara ne ƙari wannan sosai yana fahimtar da mutane.
Ni ce Fatima Zara, amma an yi sani na da muskura mai madara shashin wannan Hausa na Radio na Muryar Amurka. Ni ina jin na kusa shekara 40 ni radio ba ta gabce mini, kullum shi nake saurare, kuma yau ma na saurare su da sabon shirye-shiryen da suka sa Sabiru za su yi wajen guda 10, ina saurare shi sosai da hilin wannan da suke yi na ƙarshe bayan labarin ƙarshe 4 wanda suke yi yau da gobe, ina yana ƙatar da ni shi da gaskiya ma shi ma bai ya wuce ni, shiri ne mai hudu haƙƙi na mai karamin ƙarfi, saboda muna saurare wuri da yawa an tashi mutane haƙƙi, amma a dalilin wannan shiri nasu mutane sun samu biyan bukata da wannan shi kuma shirye-shirye da ake nuna kasar su kuma kansu yana wayewa suna hasa bara wannan gidan radio. Allah ƙara bin kasata.
Alhaji Rawo Kallami Lafiya Limanci Maradi Jamhuriyar Nijar, akalla dai na ta samu kusan shekaru kusan 40 ina sauraron gidan radio Amurka. Labaran su gaskiya akwai canji bisa ga wancan lokaci da yanzu, saboda ana shuye labaran yadda zamani ke taya su babu FM, muna shan wahala kwarai wajen sauraron gidan radio Amurka, saboda sai mun yi ta da inda za ka hita ku ka ja waya antan kai kai kokarin kama su don ka ji shirye-shiryen su gabatar da shi a wannan lokacin. Allah ya kawo sauki yanzu ta hanyar FM, muna kama su cikin sauki. Zan iya ta na yanzu Nasir Mai Wada, Sallawa Sallawa Jibiya, Kabiru Fage, su Ibrahim Alfahmed, Gasali Mustapha da Gitan Hazir Isa Wada, Kabiru Isa Jikamshi.
Alhaji Amani Karim, tun 1976 nake sauraron Radio Amurka, duk abin da suka faɗi ina ganiya sosai, kuma kullum suna kirkiro abubuwan da za a karu da su, babu shirin ma da ya burge ni kamar illa wannan na nakasassu da na neman haƙƙin mutum suke da gaskiya, saboda Allah wannan shirin ya yi kasu gusa shi.
Masu sauraron mu, kamar yadda kuka ji ɗan jamhuriyar Nijar waɗanda ba su cika samun zarafi suna bayyana ra'ayinsu ba, kusan sun cinye shi ɗan lokacin da ya rage na kiran jama'a su bayyana ra'ayi, amma a shirye-shiryen mu na gaba za mu buɗe muku layi ku yi ta bayyana ra'ayinku. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai gobe da safe wasu abokan aikinmu su gabatar muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa, musamman ita Aisha Tule wacce ta karanta mana labaran duniya, da Julie Davis station wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniya mu na wannan lokacin wacce zanga-zanga, ni Ibrahim Kalamu sai garba ke cewa sai kuma goben wasala.